Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd, ayu za mu tashi alhadithu tashi wa thalathun. Ma'ana hadisi na 30 ba dai. An ibn Abbas radiyallahu anhuma an karbu daga Ibn Abbas Allah ya rasu shi da ma'afinsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala lalle maza Allah ya ce inna Allah tajawaza li an ummati lalle Allah ya yahi mini game da al'ummata al-khata' shine kuskure wan nisyana da mantuwa wa mastukrihu alaihi da abunda aka cilasta musu yin sa. Hadithun hasanun, hadisi ne mai kyau, rawahu ibnu majah ya rawaito sa, wal bayhaqi da bayhaqi wa gairihi ma da wanda ba su ba. Wannan hadisi yana nuna ta yanda Allah madaukakin sarki yake son mu da yahi muna abunda muka yi a cikin kuskure da abunda muka yi a cikin mantuwa da abunda aka cilasta muna. Hadisi yana nuna mana har yanzu dai hadisi na farko da muka yi innamal a'malu binniyat, duk abunda zaka yi niyyar ka Allah yake kallo shin da wannan kai, to wannan shine kenan. Allah ya kamu rahama. Alhamdulillahirabbil alamin.